أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan littafin mai girma a gidan Ahlus Sunna wal Jama'a Salafus Salih ko kuma Al-Wajiz fi aqidatis Salaf wanda muna cikin usul Ahlus Sunna wal Jama'a daga ciki kuma muke asali na farko shine al-iman wa arkanuhu imani da rukunin imani mun yi rukuni na farko mun yi rukuni na biyu mun yi rukuni na uku muna cikin rukuni na hudu shine al-iman bil rusuli ayau muna goma ne ga watan hudu rabi'ul thani hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam 443 wanda daidai da 15 ga watan 11/2021 miladiya daidai gabar da muka tsaya imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani cewa abinda malam yace ko kuma abinda yake akan mu a matsayin mu na masu imani shine mai imani imani wanda baya buƙatar kokonto ko shakku akan cewa dukkan manzannin da Allah ya aiko za mu yi imani da su ba tare da rabewa ba wa ahlus sunnah wal jamaa abin da zamu tashi yau malai yace ahlus sunnah wal jamaa yu'minuna suna imani bi anna jami'ar rusuli cewa manzanni gaba daya yad'una li aslin wahidin suna kira ne zuwa ga wani asali guda wannan asalin shine huwa tauhidullahi fil ibada a kareta Allah cikin bauta dukkan manzannin da Allah ya aiko abin da suke kira kenan wannahi anil shirk kuma suke hana a hada Allah da wani shirka da Allah fal islamu dinu jami'ul anbiya'i mala yace shi wannan addinin musulunci a shine addini na dukkan annabawan da Allah ya aiko yace wa in tanawwa'at shara'i'uhum koda shari'ar su ta sha bamban shari'ar annabi Musa ta sha bamban da ta annabi Isa shari'ar Nabi Isa da kuma manzanmu tsira da Abu Talha tabbata a gare shi shari'a ta musamman malaka hasabu zuruf kana yanda yanayi ya bada wal hajat da kuma bukata na waɗannan mutane wanda Allah subhanahu wataala ya aiko da wannan manzo a cikin su wala yaqbalu Allahu ghayrahu to Allah baya karban wani addini wanda ba addinin musulunci ba dalili akan haka kuma Allah yake cewa qala Allahu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun aiko a cikin kowace jama'a manzo wanda wannan manzon an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut abinda yake karantar da su abota ta ma Allah shi kadai kuma a nisanci tagutu dukkan abinda za a bauta ta ma wanda ba Allah ba kenan wannan dalili ne akan cewa dukkan manzannin da Allah ya aiko addinin su guda ne kuma Allah baya karba wani addini sai addinin musulunci dalili na biyu qala Allahu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul anbiya'i ba mu aiko wani manzo ba kafin kai kenan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce illa nuhi ilayhi sai mun mushi wahayi wahayin da zamu mushi shine cewa annahu la ilaha illa ana Allah sai ce babu abin bauta akan gaskiya sai ni shine kalmar da zaka kirawo wannan al'umma taka haka Allah dai ya aiko da kowane manzo abin da yake gaya mushi sai kuma ya ce mushi fa'budun kenan ni kadai za ku bauta ta ba ka abota ma wani wanda ba Allah ba haka kuma ka a sanya ma Allah kishi abota ta ma Allah abota ma wannan don duka zai kai mutun zuwa ga shirka da Allah walaqad arsalallahu ta'ala rusulan bale yace lalle tabbas Allah ya aiko da manzanni ma'aika wal anbiya da kuma manzanni kasirin diyawa ne minhum ma zakarahum lana daga cikin wannan annabawan akwai wanda Allah ya hudi mana su da wani da wani da wani da wani fi kitabihi a cikin littafin mai girma shine alqur'ani aw ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wasu manzannin kuma an samu an jiyo sunayen su akan halishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum kuma daga cikin annabawan mallam yukhbirna anhu akwai abinda Allah bai bamu labari ba ba mu san wane ne shi ba a wajen wa aka aiko shi mine ne kabilar shi a wani gari yake Allah bai bamu labari ba to wannan duka sai mu imani da wannan wanda muka san sunan shi mu imani da shi wanda annabi ne ya wade shi ko Allah subhanahu wataala to hamma wanda ba ambace su ba wajibin mu ne mu imani da manzanni gaba daya dalili akan haka Allah subhanahu wataala ke cewa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk wa kallama Allah Musa taklima Allah yake cewa haqiqa mun aiko maka da manzanni kahin kai kenan ana magana da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi minhum daga cikin wannan manzannin man qasasna alayka wanda muka baka labari sai ga labarin da zuwa cikin alqur'ani ko kuma hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da al'umma kenan minhum man qasasna alayka labarin su yazo wa minhum daga cikin waɗannan annabawa masu yawa man lam naqsus alayka kenan bu baka labari ba to tunda ba ba annabi labari ba sallallahu alaihi wasallam to ku ba wanda zai sani tunda abu ne lamari ne na gaibi Allah ya kebanta da ilimin wannan balata wallazina warada asma'ahum fil qur'an 25 rasulan wa nabiyya wanda sunan suka zo a cikin alqur'ani 25 ne manzanni daga cikin su da kuma annabawa rasulan wa nabiyya wa hum sune adam alayhi salam abul bashar kana annabi adam shine na farko sunan shi yazo a cikin alqur'ani annabi idris nabi sunan shi yazo a cikin alqur'ani annabi nuhu kenan na uku annabi hud na hudu annabi salih na biyar annabi ibrahim alayhi salam na shidda annabi lut annabi isma'il bakwai ishaqa takwas yaqub tara yusuf goma shu'aib 11 ayyub 12 zulkifli 13 musa kenan 15 14 harun 15 annabi daud 16 annabi suleiman alayhi salam 17 annabi ilyas 18 yasa 19 yunus 20 zakariya da 1 yahya da 2 isa alayhi salam da 3 muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mun yi gaggawa wajen lissafi 15 ne dai gaba ɗayan su 15 ne da 5 ne haka dan mun yi gaggawa wajen lissafi to waɗannan gaba ɗayan su Allah subhanahu wataala ya zo da sunayen su a cikin alqur'ani aya ta yi bayani to waɗannan kenan kada mutum ya ce waɗannan wanda alqur'ani ya zo da su kadai zai imani da su shi yasa mallam a can baya mana bayani cewa wasun an ba da labari wasun ba ba da labari ba to dukkan su dole mu yi imani da su indai muna so imanin mu ya cika kuma rukuni ne daga cikin rukunan imani rukuni na hudu وقد فضل الله سبحانه وتعالى الله كما yake banci wasu kenan ba'd al-anbiya daga cikin annabawa wa rusul da manzanni wanda Allah ya aiko ala ba'd akwai fifiko a cikin su wannan yayi wannan daraja wannan yayi wannan matsayi wannan kuma duka zabe ne na Allah madaukakin sarki waqad ajma'atul umma al-umma muslimi gaba daya sun hadu kenan babu wanda yace ba haka bane babu wani sabani ala annar rusula akan cewa manzanni afdalu min al-anbiya kana rusul sunhi al-anbiya fadala da matsayi da girman daraja a wajen Allah wannan malume duka sun tabbatar da haka sai kuma malai ya ce wa rusulu ba'da zalika mutafadiluna fi ma bainahum to su ma manzannin wanda sun yi annabawa to su ma daga cikin su kuma akwai wanda wasu sunhi wasu an fifita wasu akan wasu وافضل الرسل والانبياء اولو العزم daga cikin annabawan akwai wanda ake cewa da manzanni ulul azm to wannan su sun yi kowa daraja sun yi kowa girma sun yi kowa matsayi wa hum khamsatun malaka su ko su biyar ne nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na farkon su wajen daraja da girma da kasancewar shi shine zababban allah wa nuhun da annabi nuhu wa ibrahim da ibrahim uku wa musa hudu wa isa biyar wannan su biyar su da ulul azmi mana wanda suka yi kowanne girman daraja Allah subhanahu wataala ya zabe su kuma an sa musu wannan suna ne kasancewar su sun sha wahala kuma sun yi hakuri shine mana ulul azm mana irin niyyar karihin hali da suka gwada lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko su sun sha wuya an musu abubuwa iri kala kala amma kuma suka dage suka yi hakuri to Allah subhanahu wataala sai ya kara musu daraja صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الله جدا سبا قال تبارك وتعالى الله وند اربركتين سي يويتا yake cewa واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا الله yake cewa kai manzo ka tuna lokacin da muka dauki alƙawali alƙawli annabawa ميثاقهم ومنك دغريكا كنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ورنن غبا ديا كنا منك وانا شي محمد صلى الله عليه وسلم ديه كنا سي موسى عيسى ابراهيم ابراهيم موسى سي عيسى بن مريم ورنن الله يا دوكي وانا القولي مي جرما اتاره دسو شي يسا سكا زمانتو اولو العزم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وافضل اول العزم نبي الاسلام to su waɗannan guda biyar kin kuma akwai wanda yafi kowa kenan shine nabiyul islam wanda nabiyul islam shine annabin kenan annabin musulunci muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatamul anbiya kuma shine daga shi babu wani annabi arhi wal mursalin haka kuma manzannin da aka aika babu annabi babu manzo arhi daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wa rasul rabbil alamin kuma manzo ne na ubangijin talikai wa sayyid walad adam kuma shine shugaban diyan adam gaba daya muhammad bin abdullah yana idan aka ce wane ne sai mu ce shine muhammad da abdullahi annabi annabi musulmi qala allah ta'ala allah yake cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kene shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne manzon allah ne cikamakin annabawa ne kenan daga shi babu wani allah subhanahu wataala ya rihe annabta to wannan sai ya nuna mana cewa sallallahu alaihi wasallam shine babban su tunda daga shi babu wani kuma shine allah subhanahu wataala ya zabe shi akan cewa shine sayyidu waladu adam hadisi ya inganta haka annabi ya ce yace ana sayyidu waladu adam wala fakhra yace banna muku alfahari amma ni ne shugaban diyan adam gaba daya wa ahli sunnati wal jamaa malaka kuma ahli sunna wal jamaa yu'minuna suna imani bihim da su wannan annabawan jami'a duka to wannan shine abin da ake so game da imanin mu da manzanni mu yi imani da su gaba daya man sammallahu minhum wanda Allah ya ambace shi yace wane kamar wanda muka karanta guda 15 din ya guda 25 wa man lam yusammi da ma wanda Allah bai kiraye sunan shi ba min awwalihim adam tun daga farkon su annabi adam alaihi salam ila akhirihim wa khatimihim wa afdalihim nabiyyina wa imamuna wa qudwatuna kada haye zuwa karshen su ila akhirihim wa khatimihim da wanda kuma shine ciko daga shi babu wani wa afdalihim wanda yi fadala nabiyuna annabinmu wa imamuna kuma shine shugabanmu wa qudwatuna shine abun koyinmu wa murshidina kuma shine yake nuna mana hanya wa qaiduna shine wanda yake jagora wanda yake komanda muhammad bin abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in allah jidansu gaba daya kina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su, shine wanda zai zama to abun koyin mu, shine wanda zai zama to mai shiryar da mu zuwa ga hanya mai kyakkiya. To wannan imanin mu dole ya kasance haka ne, idan ba haka ba mutum zai samu matsala game da imanin shi. Wal imanu bir rusuli imanun mujmal, imani da manzannin nan imani ne mutum zai a dunkule. Kina sai ka ce tun daga Adam zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan gaba ɗaya na imani da su, to wannan imani ne kenan mujmal a dunkule. Ka san su baka san su ba, ina suka rayu, mine da sunayen su, mine ne nasabar su, to ko mutum sai imani da su gaba ɗaya. Malaci iman wal imanu bi nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ko imani da annabin mu ko Muhammad Abdullahi sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal, to dole mutum imani da shi imani wanda yake rarrabebe tacacce guda guda. Ka san shi wane ne, ka san mene ne littafin shi, ka san a wani gari yake sirar shi, ka karanci sirar shi ya take ya rayuwar shi yaya, Allah subhanahu wataala a wani gida ya same shi, wane ne baban shi, kakan shi, duka wannan abubuwan shine mana imanun mufassal. Kenan ya kamata ka san shi. Kamar can baya lokacin da muke magana akan imani da littafai, muka ce imani da sauran littafai gaba ɗaya wanda Allah ya aiko imani ne mujmal, amma kuma akwai imani da Alqur'ani, imani mufassal. Sai malai mana bayani menene Alqur'ani, wata mu'jiza take tare da shi, ayoyin shi nawa ne, kalmomi nawa ne, kaza da kaza abubuwa, to wannan mufassal kenan. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya dace, ya kamata mu san wane ne shi siran Allah da amince da tabbata gare shi, mu san nasabar shi, mu san abin da yake kira zuwa gare shi, mu san maganganun shi, kuma mu san menene ya umarni da shi gwalgwadon iyawa, menene ya yi hani. Wannan imani ne mufassal. Malaci yaqtadi zalika min almuslimina, to wannan ya kamata ya samu daga kowace daga cikin musulmi. Ittiba'uhu, kabishi sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi, cikin abin da yazo da shi min rabbihi, daga wajen ubangijin shi, ala wajhi tafsil, kenan ararrabe guda guda daki daki. To shine sai malai ya fara da Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sallam. To bi ake nihi da haka nan, inda za a ce ma Muhammadun Rasulullah wane ne shi, ko ko bi ake nihi da haka, to shine sai malai ya kawo danganan manzon sallallahu alaihi wasallam, yana abin da ke karanta asira. Idan aka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa, shine Abul Qasim, to wannan kunyar shi ce kenan baban Qasim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fitr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar بن نزار بن معد بن عدنان وعدنان من ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. كنا ونشين نسب عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء كنا كريانشي حاجة تمشي بابا القاسم. إذا كنا بابا القاسم توان أنا نين النبي صلى الله عليه وسلم. Sunan shi kuma shine Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim. Kenan koda mutum bai rike ba dogon nasaba, amma kasancewar Muhammad sunan shi sallallahu alaihi wasallam, baban shi Abdullahi, kakan shi Abdul Muttalib, kenan kakan kakan shi daga Banu Ibn Hashim. Shi kuma an san Hashim Larabawa ne, Qurayshawa ne, idan mutum ya tsaya daga nan kenan zai samu nasaba ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad da Abdullahi da Abdul Muttalib dan Hashim, Hashim daga Larabawa, Larabawa daga zuriyar Isma'il alaihi salam, da na Annabi Ibrahim, siran Allah da mun kalla tabbata a gare su gaba daya. To wannan shine malai yake so ya nuna mana imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da yake imani ne mufassalan. To kuma abin da ya kamata mu sani shine wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, wannan ita ma gaba ce mai kyau wanda ya kamata mutum ya san da ita, cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cika maki annabawa, daga shi babu wani. dan kada wani ya zo ya ce an mushi wahayi, ko kuma wani ya zo ya ce ga wani littafi sabo, ko dan kawai wani ya ce ga wani addini sabo. In kasancewa daga manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi, babu wani manzo da za a aiko, to shikenan imanin mutum sai zamanto cikakke, wani abu daga baya ba zai rude shi ba. Wa rasulullahi ila nnas ajma'in, wannan kuma shine mutum ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga mutane gaba daya. Wa mab'uthu ila thaqalain, kuma sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga aljani da mutum, shine ma'ana thaqalain. To shi ba annabi bane irin sauran annabawa na kabila kaza ko kuma na gari kaza, a ila nasi kafa bala yace bil haqqi wal huda, Allah ya aiko shi da gaskiya da kuma shari'a. Ba asahu Allah rahmatan lil alami, Allah ya aiko shi rahama game da talikan duniya gaba daya. Wa huwa abdun la yu'bad, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ba a bautata mushi kamar yadda ake bauta Allah. To wannan zai kai mutum zuwa ga shirka da Allah. Bawan Allah ne shi, ba mala'ika bane, ba wani aljani bane, ba wata halitta bace daban, mutum ne kamar mu sallallahu alaihi wasallama, amma wajen daraja da girma. Kun ga lokacin da muka ambaci a cikin annabawa gaba ɗaya da manzanni, Allah ya zaɓi wasu guda biyar ulul azm, a cikin wannan guda biyar kin kuma Allah ya zaɓi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shugabansu, kuma shine sayyidu walad adam, dukkan ɗiyan adam kakaf tun daga annabi adam har zuwa yanzu, har zuwa gobe wanda za a halitta ƙarshen mutum na duniya. To sallallahu alaihi wasallama shine shugaban shi. To kaga wannan ƙarshe wajen daraja, dan an ce mutum ne shi bawan Allah ne, wanda kuma Allah haka yace, wanda bai nuna cewa an tawaye mishi darajar shi, ko kuma an nakasa shi, ko an gaya mishi wata magana wanda bata dace ba. Allah subhanahu wataala yake cewa manzo, kul, ka gaya mutane, innama ana basharun mislukum, yace ka wannan aya ta Al-Qur'ani, ka gaya mutane ni mutum ne kamar ku, sai dai bambanci na yace yuha ilayya, ni ana mun wahayi, kana nan manzon Allah ne, Allah ya zabe ni, yace amma wani lokaci wani hadisi sallallahu alaihi wasallam ke bayani ke cewa innama ana basharun mislukum ukhti'u wa usibu, lokacin da aka yi sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam sallar asar ce ko sallar magriba ce, ko sallar azhar ko la asar, sai uku sai sallama ya zanna, mutane kowa aka yi shiru, kowa a zice shi yana zancin an rage sallah ne, ko kuma wata sabuwar sallah ce, tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To a kowa da ke mai zuliya dai shi wannan annabi yana dan wasa da shi, shi yace mu manzo sallallahu alaihi wasallama, an rage sallah ne ko kuma kamance ne tsira da amsa la tabbata a gare ka, sai zule sai annabi yace a bambance ba ko ba a rage ba. To sai zule da yace mai lalle tabbas sallallahu alaihi wasallam kamance ne raka uku muka yi, shikenan annabi yayi aka kara raka guda aka yi badi, yana sallah ta zama to sallah cikakkiya. To bayan haka nan sai jujuyo sai ya ce musu, innama ana bashar, ya ce ni ma mutum ne kamar ku, ina kuskure, ina daidai, ina mantuwa, yana abu wannan raka'a da koga na yi uku mancewa ne. Hadisai da yawa suna karantar da mu haka nan, musamman idan muka je irin rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da iyalin shi, irin rayuwa da ya yi da al'umma, yana zuwa kasuwa ya yi kiwo, ya yi kasuwanci, ya yi kaza, ya yi kaza. To wanda duk yake karantar da mu cewa sallallahu alaihi wasallama wa huwa abdun la yu'bad, bawan Allah ne shi ba a bauta mishi, kenan ba kai shi irin yanda mutanen annabi Isa alaihi salam suka daga shi suke ganin cewa ya kai a mishi bauta, ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a mishi haka. Duk wanda zai haka kuskure, duk wanda zai ce ya bashi wata siffa ta Allah ko kuma wata siffa ta bauta, to wannan zai kai mutum zuwa ga shirka. Ba a ma kowa bauta sai Allah madaukakin sarki, kuma sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi yayi kashe ga irin mutanen da za su wada haka. Wata rana wasu da suka ce mishi mana wani suna wanda sunan nan kai ka ce wani abu ne wanda Allah shi kadai ya kamata, ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa shi bai kai matsayin wannan ba, ya ce la taturuni, ya ce abinda zan gaya muku, kada ku bani wani matsayi, ku rika caccaka girmana, kuna ɗagawa, kama atratul masih Isa bin Maryam kamar yanda mutanen kirsawa suka daga Isa sai su ce Allah ne shi uwan shi Allah ce kaza da kaza Allah uku to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku sake ku daga daga daraja ta kuna dagawa har ku kai ni zuwa ga girman Allah yace inna ma ana abdullahi wa rasulihi ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko ni to wannan shine malamin sai ki cewa kenan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole kai imani da cewa bawan Allah ne ba abun bauta bane Allah ne abun bauta wa rasulun la yukazzab kuma manzo ne wanda dade ba a karyata shi duk wanda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo wani irin abun da Qurayshawa suka wadi na karyatawa ko abun da ba haka ba to zai huta daga cikin musulunci babu wani uzuri babu wani rashin sani anan mutum ya karyata wata aya zahiri ko kuma mutum ya karyata wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi bai yarda ba haka bane to wannan zai kai mutum zuwa ga kahurci rukuninka na imani na hudu in kana so ya cika dole sai ka tabbatar da cewa sallallahu alaihi wasallama ba a karyata shi kenan in ka ji wani hadisi ko kwakwalwarka ta karbe shi ko bata karbe shi ba ka gane hikima a cikin hakan ko baka gane ba to dole kai shiru kuma dole zuciyarka ta yi imani da shi kaga da sai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a wancan lokaci sahabbai sun yi imani amma kuma sai daga baya ilimi na zamani ya tabbatar da cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan ne daga cikin su hadisi na kuda annabi ya ce idan kuda ya shiga cikin abun shan ɗayanku ya tsoma shi gaba daya sai ya huddo shi yace dalili akan haka shine fuffiken shi guda akwai cuta fuffiken shi guda akwai magani to amma a yanzu ilimi na zamani sai tabbatar da eh hal tabbas hakanan ne fuffiken guda akwai cuta guda akwai magani shi kuma dan keta idan zai wada abin sha sai ya wada a fuffike wanda yake da cuta yana dai ya samu ka wata cuta to shine sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai kuma sai ka ida durmiya shi sai ka huto da shi wannan shine ya abinda annabi ya karantar kamar magani ne wukaya ce rigakafi ne to irin wannan hadisan akwai irin su diyawa wanda annabi yake ba sahabbai labari za a yi kaza abu kaza zai faru wani abun munafukai da sauransu suke cewa ai kawai wannan tatsinniya ce to duk wanda bai yarda da irin wannan ko kuma ka ce zuciyarka ka bata dama ta karyata wani hadisi ko wata aya to lai tabbas imanin mutum bai cika ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam so ake kai imani da manganan shu 100% kuma banda Allah da manzan shi babu wanda ake imani da maganan shi 100% wannan biyu babu na uku ko aya ko hadisi alqur'anin Allah ne hadisai manganu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan waɗannan biyu ba na uku wani malami ko kuma wani a ce shehu ne shi ko kuma wani waliyi ne shi ko ya kai matuƙa wani ilimi to yakan ba zai iya wata shari'a ba ko kuma wata ran ba a ce maganar shi ba daidai bane to za a iya faɗin wannan sai in ya zamanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Malik da yake mutumin Madina ne yana darasi a cikin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce ma ɗaliban shi yace babu wani ɗaya daga cikin mu malamai ko kuma mu masu karantarwa ana ɗaukan maganar shi ana aje wata ran aga yayi daidai wata ran aga yayi kuskure yace sai nuna kabarin annabi yace illa sahibu hadhal qabr yace sai mai wannan kabarin yana shine rasulullah shi a mangarin shi babu zancen kace wannan daidai ne wannan ba daidai bane a gaba daya imani ne mutum ya gaskata su amma sauran mutane ana akan iya samun kuskure wa huwa khairu al khalaiq kuma a game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ka sa ma zuciyarka cewa yayi kowa alheri da albarka tsirar Allah da aminci Allah tabbata gare shi wannan dole ne wa afdaluhum wa akramuhum ala Allah kuma yayi su girma yayi su karamci ala Allah ta'ala a wajen Allah babu wani kamar shi wajen girma babu wani kamar shi wajen daraja babu wani kamar shi wajen girmama wanda Allah yake ma bayo tsirar Allah da aminci Allah tabbata gare shi babu na biyun shi to wannan yakan sa mutum imanin shi zamanto imani ne cikakke wa a'lamuhum darajatan kuma darajar ta hita kowa kololuwa sallallahu alaihi wasallam wa aqrabuhum ilayhi wasilatan kuma iso zuwa ga wajen Allah babu wanda ya kusa da Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wani mala'ika wajen daraja ko kuma wani malam wajen daraja wajen karatu babu wani wanda za a gama shi ko a musalta shi ko kuma a kusanta shi ma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai wani wasila ne wajen Allah to babu kamar shi inda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah annabi ya ce ya manzo ka ga ya mutane in suna son Allah to waye kamata su bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in mutum ya bi annabi kuma to sai Allah ya so shi to duk wanda ka bi baka da wannan garanti duk wanda ka bi hashashe ne in dai ba manzon tsira ba da amincin Allah tabbata gare shi to na akwai wanda suke ma mutane bayani ko kuma wani ma a sunan malami zai ce ma ai ba wanda ya isa a ce ya yi alaka da Allah dole sai ya biyo ta malam wane in ya so shi kuma sai ya kai shi zuwa ga Allah har ya rika buga misali da sarkin gari garinku ko kuma ya ce shugaban kasanku ka iya zuwa wajen shi dole sai ka nemi izini a kai ka a gwada maka to kaga wannan duka kiyasi ne ma alfari ba musalta Allah ba musalta shi da kowa alaysa ka musli shay'u wanda kana daga cikin jahilci idan Allah kake so ka bi kawai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye zaka samu alaka da ubangiji tunda aya haka tace idan addini kake so kai ka zo karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zakai addini tacacce ingacacce wanda babu shakku a ciki amma hudu sauran akwai kame kame kana tsakani wani sai zai ce ma bid'a ne ko kuma ya ce ma annabi bai ba to yaya zakai amma idan ya zama to addinin Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi babu wanda zai ture shi in dai musulmi ne wa shari'atihi sallallahu alaihi wasallama hiya shari'a kuma shari'ar da annabi ya zo da ita kina alqur'ani da hadisi wannan shari'a ta musulunci ita ce shari'a al-muhaiminatu wanda take hawa sama ko kuma mu ce wanda take take ala sa'ir shari'a duk wata shari'a to shari'a musulunci ita take sama wannan sauran duka a kasan ta suke ta danne shari'a ta annabi Isa injila ta danne shari'a ta annabi Musa a taura wannan duka gaba daya zawon musulunci ya shahe su salihatun kenan daidai take ta yi daidai ko kuma mai gyara ce wa musallihatun kuma ta yi daidai li kulli zamanin wa makan da kowane lokaci da kowane wuri kenan tunanin cewa shari'ar da aka yi ta nan dubu shekara 1400 da wasu yanka a ce a yi ta yanzu ba za ta yiwu ba to wannan shi ma tunani ne na mulhiduna irin mutanen da ba su yarda da addini ba ba su yi imani da Allah ba su ne suke irin tunanin in ana rantar shari'ar musulunci sai su ce ai baiwa ta yi daidai da mutanen zamani tunda wancan lokacin shekara 1400 da wani abu to wannan tunani ne na kuskure wanda shaytan yake sawa a cikin kwakwalwar mutane duk mai imani kuma bai dace ba ya ba irin waɗannan tunani wuri a cikin zuciyarshi shari'ar musulunci daidai take da kowane lokaci daidai take da kowane zamani sai dai in ba a yi ta ba ko kuma an yi ta da jahilci wa annaha baqiyatun ila yawmil qiyama kuma wani babban abu shine cewa wannan shari'a wannan musulunci hai wanzuwa yake yi kenan ba zai yanke ba ba zai tsaya ba ko kuma wani ya buce shi hasken Allah ne wanda ya huto har ya zuwa kiyama babu yankewa babu wani tseko kuma babu wanda zai kawo barazana sai dai wasu musulmai a wani gari wani ya musu barazana ko ya kashe su ko ya hana musulunci ko ya hana sallah amma dai a ce an hana musulunci a duniya gaba daya wannan baya yiwuwa har duniya ta tashi sai ka samu musulmi masu bauta Allah sai ka samu musulmi wanda suke shari'a Allah suke yi wanda suke la yakafuna fillahi lawmata lahi to wannan alƙawarin Allah ne qala ta'ala Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba sai rahama ga mutanen duniya wannan ayoyin ko kuma wannan ayar da irin wanda suke kama da ita babu wanda yake sanin hakikanin ma'anarta kuma abinda Allah subhanahu wataala yake so ya gaya mana sai wanda ya rayu a kasashe wanda ba na musulmi ba ko ko mutumin da ya rayu can da ba musulmi bane ya zo ya musulunta to yafi kowa gane cewa aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rahama ne in kaga irin wasu al'ummomi yanda ake wahala yanda mutane suke dora ma kansu dokoki wanda ba sa iyawa kaga mutum ba ya rataye kanshi saboda yana ganin duniyar ba ta zamuwa shi yanzu gare mutu ko ko mutum sai ya ga jirgin kasa ya tun ya dirka ko shi kawai sai ya fada to irin wannan rayuwa ce wanda batta da alaka da musulunci wannan rahamar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko da shi zuciyar da bata tsosani wannan rahamar ba za ka cewa tana cikin damuwa za ka iya wasu abubuwa wanda musulmi idan ya kalla sai ya ga abin tausayi to zawan manzo sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mutanen duniya gaba daya anzala alaihi kitabahu Allah ya sauko mushi da littafin shine alqur'ani can baya mun karanta shi wa tamarahu ala dinihi kuma Allah ya amince mushi akan addinin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuncacce ne akan addinin nan wa kallafahu kuma ya dora mushi nauyi bi tablighi risalatihi akan ya isar da wannan sako Allah wani nauyi ne ya dora Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar a haji ta bankwana sai da ya ce ma sahabbai ala hal ballagt yanzu kuna ga na isar da sakon Allah suka ce eh sai ya ce to Allahumma fashad kenan Allah ka shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako shi yasa ba a so mutum ya kara wani ba cikin musulunci kamar wannan shaida ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ture ta ne shine Imam Malik yake cewa man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risala kuma duk mutumin da ya kirkira wani abu sabo a musulunci yace wannan ma addini ne kuje ku to kamar yana tuhuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ida saba yanzu shi akwai wani abu da ya gano ko kuma wani abu da ya kankolo wanda can da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoye shi ya huddo shi to kaga kuma wannan hatsari ne mutum yace ga wani abu ma a musulunci abinda ake so mutum yayi addinin nan kamar yanda lokacin da Allah ya sauko da al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau an cika addini hajin bankwana kuma ni'ima wa atamtu alaikum ni'mati ni'ima ma ta cika tunda ayar ko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da komi waraditu lakum al-islam dinan Allah ya ce na yarda muku addinin musulunci shine addini kenan shine abin da ya kamata mutum ya rike don dai ka tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora mushi nauyin isar da sako kuma ya isar to bai dacewa ka kara wani abu in ka kara kamar ka ce kenan ga wani abu nan wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai koya ba musulmi ba ni na kawo shi kuma za a samu lada kaga wannan kuma hatsari ne kenan kamar kana tuhuma cewa an halinci Allah haka Imam Malik ta khana risala Allah ya kare mu to irin wani abubuwa ne wanda mutum zai dauke su kamar da sauki amma game da imani suna da matsala mutum zai iya fita daga imani bai sani ba kaga wannan rukuni ne na imani rukuni na hudu dole sai mutum ya san da wannan wa qad asamahu Allah wa qad asamahu min az-zalali kuma Allah madaukakin sarki ya kare Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da tuntube ko kuma a ce wani zars wani sarki ya dauke shi ya hudu wata magana wanda ba addini ba ko kuma ya goda wa mutane wata hanya wanda ba addini ba a Allah ya kare shi yana da isma fi tablighi hadhihi ar-risala a cikin isar da wannan sako dalili akan haka qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya magana tasarrai in huwa illa wahyu yuha bari duk magana da ya hodi wahayi ne Allah in yi mishi wahayi shi kuma sai ya gaya mana to kenan kaga wannan sai mun ga cewa akwai wata kariya ta Allah madaukakin sarki game da shi wannan addini wala yasihu imanu abdin to shine malam sai ya ce kina a wannan gaba ce mai mamancin gaske wanda ya kamata mu saurara da kyau imanin mutum baya zamantowa imani ko ko mu ce imanin mutum baya zamantowa imani cikakke wanda yake ya inganta hatta yu'mina bi risalatihi sai ya imani da wannan aikin da Allah ya mishi in kai yarda da wannan to kai yanzu mai imani ne in mutum ya sake bai yarda da wannan ba to shikenan ya huta daga cikin wanda suke mai imani ba ya marasa imani wa yashhadu bi nubuwwatihi kuma dole ka shaida ka sa ma zuciyarka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne Allah ya aiko shi wa man ata'ahu dakhala janna kai imani kasancewa wanda ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a zai shiga aljanna wa man asahu dakhala an-nar wanda ko ya saba mushi zai shiga wuta to wannan ya kamata kowa ya san da wannan Allah ya aiko da shi kuma ka sheda da annabcin shi kuma dole ya zamanto bin shi ne zai sa mutun aljanna rashin bin shi zai sa mutun wuta to ya kamata kowa ya san da wannan sai Allah yake hodi mana game da haka yake cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala wa rabbika dan Allah har rantsuwa yake subhanahu wa ta'ala Allah yana rantsuwa da abin da yake so da abin da ya ga dama su kuma bayu baya dace su yi rantsuwa da kowa ba sai da Allah Allah yace la yu'minuna imanin su ba zai cika ba kenan kowa daga cikin mu imanin shi baya cika hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya annabi ya zamanto alƙali mai yin hukunci cikin wata jahiyya da akai shine ma'ana shijar ko kuma shajara bainahum mun yi garrama tsakanin ni da kai waye ya kamata ya zama alƙali tunda addini ne shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mu diba alqur'ani sai mu diba hadisi nashi summa la yajidu fi anfusihim harajan sai nan kuma kada su samu rukunci a cikin zukatansu yana misali mu yi jayayya ne da kai wannan yace wannan bid'a ne wannan yace wannan sunna ne idan ya kamata kenan sai a diba aya da alqur'ani ko kuma yace wannan abin halak ne sai wani ya ce a wannan abin haramu ne to shikenan sai a diba mi Allah yace mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace to wanda nashi ya zamanto kuskure ne kai da kace sunna ne sai ya zamanto ba sunna bane bid'a ne to in ka sake ka ji zahi a cikin zuciyarka ka ga kamar an takura maka ko kuma maganar nan ba ta ma ba to wannan kenan imaninka ba imani bane ko kuma imaninka zai iya gushewa ko kuma zaka iya rasa cikin imani shine summa la yajidu fi anfusihim harajan kakka samu wani takura kakka samu wani damuwa in dai an ce wannan shari'a Allah ce mimma qadaita kenan cikin abin da annabi ya raba dan rama cewa wannan hukuncin fa kaza ne wannan abin haram ne ko kuma wannan abin halak ne ko wannan abin sunna ne ko wannan abin bid'a ne wa yusallimu taslima Allah yake sai sun meka wuya mekawa kenan kuma ka yarda tilas to kaga wannan imaninka bai ba imani bane cike su ake ka yarda da sarranka ba tare da kanuna wata damuwa ba ko kuma wani takura ka yarda da cewa Allah ne madaukakin sarki ya dora maka wannan shari'a kuma kai ka yarda da ita Allah ya samu dace to wannan dole sai mutum ya aikata haka imanin shi ya zama to imani ne cikakke wa kana kullu nabiy yub'athu ila qaumihi khassatan malai ce kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanen su kadai wannan duka bayanin da muke kada a manta muna magana ne akan sanin mu game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda za a tambaye ka matsayinka na musulmi wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wane ne sai ka rika hutsuro irin wannan manganin sai ka rika hadi cewa shine da Abdullahi dan Hashim ne kuma Hashim daga diyan annabi Isma'il ne annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ne ba Qurayshi ne shi mutumin Makka ne yayin hijira zuwa Madina kuma akwai abubuwa wanda ya kamata a ce mutum ya sani to shi ne malaka ke gutsara mana guda guda to kuma cikin bayanin ka sai ka ce kuma mu annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya to su ko annabawa wasu daga ciki ila qaumihi khassatan su sai a kibance su ko wani kabilan shi ko kuma ɗan garin su haka idan ka dubi annabi Lut alaihi salam da annabi Ibrahim kusan sun yi zamani wancan da mutanen shi yana kiran su zuwa ga addinin Allah shi ma wannan da mutanen shi mala'ikun da Allah ya aiko za su je su kihe mutanen annabi Lut irin aikin da suke aikatawa na kazamta sai da suka biyo gidan annabi Ibrahim suka ce ga inda zamu je Allah ne ya aike mu kuma daga nan suka wuce yana kun ga zamanin su guda amma kowa da shari'ar shi kuma a garin shi da mutanen shi to wannan kuma annabi mu kuma wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bu'isa ila nasi kafa to shi na gaba ɗaya ne sai ya kasance larabawa ne kasancewar shi ba larabe ba ruwa ba a ya ta tage daga larabawa kadai yana duk mutanen duniya Allah subhanahu wataala ya aiko musu da manzo shine Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Buisa ila nasi kafatan gaba daya qala tabaraka wataala dalili akan haka Allah yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira. Allah ce bamu aiko ka ba sai ga mutane gaba daya kuma kana musu albishiri wanda ya aikata aiki kaza zai shiga gidan aljanna, wanda ya aikata aiki kaza gidan aljanna zai shiga. Wa nazira kuma kana yin galgadi, kana kada ku saki ku yi irin abun abubuwan da Allah ya hana za ku shiga wuta. Nan yana mana da albishiri mu shiga aljanna, can kuma ana mana galgadi, kana sai mutum ya zamanto a sakazaki ko kuma ya aikata aiki na albishiri ya tsoratar da kanshi game da aikin da bai dace ba. Malaka wa ahlus sunna wal jamaa kuma ai ahlus sunna wal jamaa kenan mabiya sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suke a dunkule kamar da muka bayani can baya, yu'minuna suna imani bi anna Allah ta'ala ayyada nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil mu'jizat. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfafa shi da wasu mu'jizoji, shine abubuwa ya bashi na kasawa sai mutum yayyayi ya kasa. Idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wani abu to sai ga mutum ya kasa. Zahiratin wal ayatil bahira, wasan ahili an gansu da idanuwa kuma dalilai wanda suke masu girma Allah ya bashi dan ya zamanto mushi hujja akan mutanen da yake tare da su. Idan suka ce to menene ne tabbatar da cewa kai annabin Allah ne, to sai musu wasu abubuwa ga alqur'ani mu'jiza babba mai girma. To wannan mu'jizat anan mala yace ismul fa'il min al'ajaza muqabil lil qudra, can kasa akwai wani najma wani tarmamuwa da aka yi kenan bayani akan mu'jiza. Mala yace ana nihi da shi muqabil lil qudra, kaman ka iya a bana iya ba. To duk aka ce wannan mu'jiza ce ga wani annabi, to abu ne wanda mutanen shi ba za su iya ba, amma shi zai zo yi abun sisi su kasa sai su ce eh lalle gaskiya to wannan annabin Allah ne. Wa min tilkal mu'jizat, abu na farko mala yace daga cikin waɗannan mu'jizoji wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azamuha, wanda yi su girma shine alquran. Alqur'ani bi girma allazi tahadda Allah ta'ala bihi afsaha al-umam, Allah yayi shela cewa ko sun iya. Allah ya musu tahaddi, menene tahaddi? Kazo kaman kace zo bi gasa ko ka iya a ga wane ne zai kasa. To Allah sai risa gaba ɗaya larabawa suka kasa. Afsaha al-umam, wanda sun yi kowa wajen fasaha da zalaka na zance su ne larabawa. Ablaguha, irin waƙe na larabawa da ake yi kafin zuwan musulunci da irin abubuwa da larabawa suke tamaka da shi na magana, sun iya zance, sun iya magana, sun iya ƙalilace magana. To sai Allah ya sauko da alqur'ani, na karanta alqur'ani sai su saurara, su sake saurarawa sai su kasa gane me ake nihi, musamman irin ayoyi wanda Allah ya kawo sai a ce alif lam mim, to shikenan wannan sai su ta shiga duk yanda mutum zai ba zai iya gane ba me ake nihi. Wataran Allah ya ce alif lam ra ko kuma ha mim, Allah subhanahu wataala ce kaf ha ain sad, don balarabe ya ji wannan harfai ne daban-daban-daban me ake nihi da su, to wannan sai ya zama sun kasa. Amma inda wani larabci ne za a yi, inda waƙe ne, duk yanda ya kasance sai sun fassara shi, sai sun nuna ma'anar shi, to sai ya zama kowa ya tsaya. Walid ibn Mughira daga cikin manya-manyan wanda suke inkarin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in annabi yana karanta Qur'ani da dare sai su riƙa lallabawa bayan zana suna ji, su Abu Jahl wata rana wannan yana ji wannan yana ji sai kowa ya ga kowa, kuma in sahi ya tai babu masu musguna mishi suna gaya mishi manganu kamar su, yace me ya kawo ka, to kai me ya kawo ka, yace a wannan Qur'anin ne muke saurara, yace to mu dauki alƙawari daga yau kan wanda ya dawo kuma gobe ma sai su dawo, saboda yanda suke jin alƙur'ani yanda yake kama zuciya na wanda yake ya san larabci, kuma gobe ma suka sake kasai da suka yi tsinuwa ne suka ce to daga yanzu kawai ƙarshe ne kawai wanda ya sake zawa. Kunga Walid ibn Mughira shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala mu labari faqat mu yake cewa me Allah ke mu labari cewa summa sa'usili saqar a kahin nan fa qutila kayfa qaddar dan shine wannan summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar sai ka ce to kai qur'anin nan in dai kana ganin gaskiya ne to kai menene a wajen ka to shine sai ya tsaya ki nazari kenan in yace wannan qur'ani daga wajen Allah yake kenan ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah to shine sai yake tunani shine Allah ke yi mun labari cewa yana tunani kawai sai yace a kawai in haza illa sirrun yusar yace kawai wata din ne yace alhali a zuciyar shi ya san cewa gaskiya ne mana Allah bai duhashe shi ba da shari'a kuma yayi alfahari da kabilar su da irin mutanen da yake tare da shi ƴaƴan shi da kudin shi yaga cewa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraye ne kaza ne ba mai kudi ba da yazi ai shi ya bi shi to wannan kaga shaytani yayi wasa da shi kuma baya da rabo sai yace kawai a wannan tatsin ya ci to sai Allah subhanahu wataala ya tsine mishi fa qutila kayfa qaddar to wannan mu'jiza mai girma game da alqur'ani har yanzu ko gobe kamar yadda muka bayani ila lissatin da ya wuce ne ko rukuni na uku da mai shine imani da littafin da Allah subhanahu wataala ya sako sai muka bayani imani da alqur'ani mai girma wurin tafsilan mu'jiza ne kasancewa alqur'ani mu'jiza to sai ga cewa mutum bai iya yin shi ko kuma ya gagaru kowa to wannan ita ce mu'jiza babba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ga musulmi abu da kuma ne yace wa min akbaril mu'jizat ba'da alqur'an allati ayyada Allahu biha nabiyahu salawatullahi wa salamu alayhi mu'jizatul isra'i wal mi'raj kuma akwai wata mu'jiza babba wanda Allah ya karfafi annabin shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da aka yi bulaguro da shi ko kuma aka tahiya da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis kuma daga nan Allah ya sama da shi Isra'i wal Mi'raj to wannan ita ma tana daga cikin manyan mu'jiza wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi annabin shi da shi wanda kuma wannan ya ma zamanto dalilin wasu daga cikin musulmai a lokacin suka ga cewa labarin nan kai da wahala sai ma suka yarda kuma wannan shine dalilin aka saba sunan Abubakar Siddiq aka tambaye shi cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya yace Allah ya dauke ya kawo shi wani abun hawa buraq daga nan ya tafi Palestine Baitul Maqdis daga can ya hau sama ma ta daya ta biyu ta uku har ta bakwai suka ce kai ka ji abin da dan uwanka yake faɗi Abubakar yace ya faɗi suka ce eh yace to gaskiya ne bana ka samu shi Abubakar Siddiq saboda mutane suna ganin tahiyya ce ta watanni kuma daga can zuwa sama ba ta daya ba ta biyu ba ya wuce hankalin su to wannan mu'jiza ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi da shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari biya gani sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa sama kuma daga nan Allah ya fallanta salloli guda biyar to wannan tana daga cikin abubuwan da take tabbatar mana da cewa manzon mutsiran Allah da amince da tabbata gare shi tabbas annabi ne wanda Allah ya aiko shi babu shakku a ciki babu wani kokonto malam tafalu suna wal jama'a yu'minuna suna imani bi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam urja bihi fil yaqaza wannan mi'rajin ko kuma wannan tahiyyar da aka yi da shi daga Makka zuwa Palestine gidan Masjid Qudus Allah ya tahi da shi ne idanuwan shi a bude ba wani tatsin ne ya bace irin ko a mahulki ne aka gwada mushi ya tahi kuma a mahulki ne aka gwada mushi ya hau sama dan akwai masu wadin haka nan magana ta gaskiya shi ne Allah ya yi sama da shi ne ya qazatan kana idanuwan shi a bude sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ruhihi wa jasadihi da ruhin shi da ran shi da kuma jikin shi dan akwai masu cewa ruhin shi ne aka tahi da shi amma jikin shi yana nan kana kamar barci ne kamar yadda mutum zai mahulki yayi kaza yayi kaza yayi kaza in ya tashi yana nan bai kwance yayi tabula guru a mahulki to ba haka bane Isra'i da Mi'raji Allah subhanahu wataala ya dauki annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a mahulki da ruhin shi ran shi kuma a jikin shi ila sama'i zuwa sama wazalika fi lailatul Isra'i wannan ita ce dare da Allah subhanahu wataala ya tafi da shi wa qad usriya bihi laylan min al-masjidil harami daga masallacin makka Allah subhanahu wa ta'ala ya tahiyya da shi ila al-masjidil aqsa zuwa masallacin aqsa shine masallacin qudus bi nassil qur'an wannan kuma qur'ani ne ba da labari balle wani ya ce ko tatsin ne ya ce ko kuma labarin nan bai yiwu ba ko kuma muhulki ne ke a qur'ani ne ba da labari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tahiyya ga bawon shi daddare laylan daga masallacin harama shine masallacin makka ila al-masjid al-aqsa zuwa masallacin qudus yace allazi barakna hawlahu Allah yace gaba ɗaya kewayen masallacin qudus Allah ya albarkaci wurin kisa kun yi gani yanzu ake ta rikici tsakanin yahudawa sun je sun kama gida kaka gida suna so sai sun mamaye wuri ne mai albarka noma kiwo musamman noma duk wani abin da za a dasa to Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wurin Allah ce linuriyahu min ayatina wannan tahiyya da muka yi da manzo ko kuma bawan mu daga masallacin makka zuwa masallacin qudus Allah ya dan mu gwada mushi ayoyin mu wasu abubuwa wanda za su san girman ya ƙara san girman Allah sai Allah ya ce inna huwa samiul basir lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne mai gani ne kenan ba tatsinniya bane zuwa sama da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma da jikin shi ya tayi tsira da amma kana tabbata a gare shi wannan haka ya kamata mu yi imani da shi haka ya kamata mu ba da labari labari na hakika summa urija bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila samai sannan kuma daga nan sai aka yi isra'i miraji da shi sama Allah sai ya tafi da shi haisu sa'ada sama'i hatta sama'u sabi'a sai da ya hau yana hawa har sai da kai sama ta bakwai summa fawqa zalika kai sai da ya hau ma saman sai da ya wuce sama ta bakwai kenan samanta ila haythu sha Allahu min al-ali wa min al-ula inda Allah ya so can daukaka sai da Allah ya fi da shi wannan wata baiwa ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan manganin da muke karantawa kada a manta muna magana ne akan sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wane ne shi menene shi menene darajar shi babu wanda Allah ya yi wannan da shi balle ka ce ka gama shi kaga ana samun wanda suke tunanin gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wani wannan ba karamin kuskure bane rashin sanin Allah ne da kuma sanin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in mutum ya san shi sani na karatu ba sani ba na ya ke cewa sanin shanu lalle mutum zai san wane ne shi menene matsayin shi irin darajar da zaka bashi to wannan maganganu da muke karantawa wanda malaka ka mana dan mu san matsayin shi da darajar shi kuma shine annabin da Allah ya aiko mana ya karantar da mu addini ila sidratul muntaha can saman da aka yi da shi bacin an wuce sama ta bakwai sai da aka yi shi wani wuri wanda ake kiran shi magaryar tukewa sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa kuma can a wajenta akwai wata aljanna can saman bakwai sai Allah ya kai shi wajen wani wuri aljanna sunanta aljannal ma'awa kenan makoma wan na'imud da'im da kuma ni'ima wadda take wanzazziya ta kullum wa darul khuldi kuma aka gwada mushi ko kuma ita wannan aljanna gida ne na dawwama duk wanda Allah ya sa shi ciki to shikenan babu shi babu wuta Allah ya sa mu daga ciki wa akramahu Allah bima sha'a kuma shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallama Allah ya girmama shi Allah ya karrama shi da abin da yake so wa auha ilaihi ma auha kuma Allah ya bashi irin wahayyuka da Allah ya mishi wanda duka bayani ne akan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya mishi magana wannan ita ma daraja ce matsayi ne wa shar'a lahu khamsa salawatin fil yawmi wal layla kuma sai aka shar'anta salloli biyar a cikin yini dare da yini da jiyawa ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabi Musa ya ce a ni ma an ba ni sallan nan mutane na sun kasa ka koma wajen Allah ka ce ya rage Annabi Musa ya tagaya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ha aka rage ta zawo tun daga 50 har ta dawo 5 wa dakhala jannata فطلع عليها كما الله يا yawo da shi an yi rangadi da shi a cikin aljanna ga aljanna nan aka gwada mishi ga kaza ga kaza ga kaza wa tala ala nar kuma Allah madaukin sarki ya tsinkayar da shi ya gwada mishi wuta wara al malaika kuma Allah ya gwada mishi malaiku wara al jibrila ala suratihi al haqiqiyya kuma Allah ya gwada mishi malaika jibril shine shugaban malaiku shi malaika jibril yayi su girma yayi su daraja to Allah sai da ya gwada ma manzanmu sai yan Allah da mutala tabbata gare shi ga malaika jibril ne akan halittar shi yadda Allah ya halice shi shine ma'ana suratihi alhaqiqiyya allati khalaqahu Allah alaiha wanda Allah ya halice shi wama kazaba fu'adun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan labari da annabi ya zo mana da shi na cewa daga makka an je da shi kudus da kudus an yi sama da shi labaran da ya kawo da irin sharar da ya kawo to ho babu kariya a ciki ina matsayin mu na masu imani ya kamata mu yi imani mu san da hakan ma ra'a kina abin da ya gani babu zancen kariya a ciki bal ma da ci bari dai kana kullu ma ra'ahu duk abin da annabi ya gani bi ainai ra'sihi haqqan da waɗannan idanuwan shi da suke kan shi to gaskiya ne kina abu ne labari ne wanda yake na gaskiya ta'ziman lahu kuma Allah ya mushi haka ne dan girmamawa a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa tashrifan ala sa'ir al-anbiya da kuma Allah ya sharrafa shi ya girmama shi ya bashi matsayi akan sauran annabawa Allah ya mushi haka nan wa izharan li'ulwi maqamihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma wannan zai nuna mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yana da wani matsayi mai girman gaske matsayin shi ya wuce duk wani yanda mutum yake tsammani wanda duka Allah ya mushi haka ne dan mu san darajar shi da girman shi tunda yayin sauran annabawa to ina ga wani babu wani kenan tunda daga annabawa babu wasu zababbu wanda Allah ya zaba fawqal jami' Allah subhanahu wataala sai ya shine sama da kowa shine sayyidu walad adam summa nazala sai nan sallallahu alaihi wasallam ya sabko baitul maqdis kana wannan inda ya fara tahiyya ya dawo nan masallacin Qudus wa salla imaman bil anbiya'i alaihi musallatu wassalam kana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba salla shine limami ya zama to shugaban kowa summa ada ila makkata qawla al fajr sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya koma makka duka wannan abin da yayi duk tahiyyar da yayi kahin al fajr ya fito kahin sallar asuba ya koma صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى أكن ون لبار يكي جوا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آية ربه الكبرى سأل الله لبار جوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ياغ ملائكة جبريل أول لوقة ما دغى شين مانا ولقد رآه نزلة أخرى ya ga malaika jibril inda sidratul muntaha a can wajen magarar tikewa kenan can saman saman bakwai inda ha jannatul ma'awa a wajen ta ne yake da aljanna ta makoma iz ya gusha sidrat ma ya gusha ita wannan magariyar akwai abubuwa da ta lullube su duka annabi ya ga komi an gwada mishi an sinka ya mishi ma zagal basaru wa ma taga to abin da ya kamata mu sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za a gwada mishi idan shi bai gusa ba yana kallo a ce mishi da kaza da kaza da kaza kuma bai ketare iyaka ba bai ga abinda ba a gwada mishi ba abinda ake gwada mishi haka yake gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yazo ba mu labari to dole a cikin imanin mu imani da haka ne idan muna so imani ya zama to cikakke laqad ra'a min ayati rabbihil kubra annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ayoyin Allah manya manya sama har saman sama irin abubuwa da ya gani aljanna irin abubuwan da ya gani a wuta to wannan sukan sanar da mu su nuna mana girman manzo tsira da amma ta tabbata gare shi wannan kuma zai kai mu zuwa ga sanin matsayin shi da sanin matsayin addini da kuma yi mishi biyayya wanda ya mishi biyayya kuma kamar ya bi Allah wanda bi Allah kuma gina aljanna ne makomar shi Allah samu daga ciki insha Allah zamu dakata na abinda muke daidai Allah subhanahu wataala tara mu cikin ladan wanda ke da kuskure ne Allah gafarta mana subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله